الخاتم إلى سر الهج والهك والهادي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قدر قدار الأزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة البيت لا زالت للأولى رايتها وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتومين وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقدار فريد داري على الإدلاج هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ناس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم المسدد. جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا زمان أريد ثلاثين دبكوي أزما نا بايا من يمغانا أكان حضرات حلاروري أما ناسني a takuri abin yazo abin da ake kira halaroi guda biyar shine suna ce masa majmu'ul maratibi. Majmu'ul maratibi shine halaroi guda biyar, akwai nasutu, akwai malakutu, akwai jabarutu, akwai lahutu, akwai hahutu. To wayannan matakai shi nasutu ana iya ce masa hadaratul mulku, shine nasutu. Shi kuma na biyu ana kiransa hadaratul malakutu kamar yanda yake. Bambance-bambancensu su ne kamar alimin ruhaniya wal aflak wal mala'ika wal misal. Nan ne mata matsala laha basharar sauya shi ne alimin misali kenan, alimin misal. Sai jabarutu, shi kuma jabarutu shi ne faidul asrarul ilahi, shi alimul arwahil mujarrada ne, shi ake kiransa alimul mala'ikati. Kaga al-misal, alimul misal, alimul aflak, alimul ruhaniya shi kuma daban. Shine hadaratus sani, hadaratus salisa shine jabarut, shine kursiyu. Hadaratur rabi'a kuma shine hadaran sayyidul wujudi, shine hadaratuz zuhuril asma'illahi ta'ala, halaran da aka samu zuhurin sunayen Allah da siffayensa. Sunayen Allah da siffofin Allah ya fito ne ta hadaran sayyidul wujudi. Gabaki daya lahutu kuwa shi hadaratul buduni zati ne, al'ama hadaratul buduni zati makanta ne, ba a sanin komai a gurin. To wayannan sune hadarorin guda biyar. Wannan na biyar la madama a fi nailiha illa ta'alluq biha, ba a neman sanin kunhihi sai dai rataye an yadda rataye da shi kawai Allah yake, ba iya neman sanin ya yake. To yau za mu shiga a tasfiyatul maratib fitanar zuli. Martaban yadda take sauka daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan, akwai al'awwalu minha martabatul zati saziji, shine martaba na zati as-saziji. Martaban zati saziji daban yake, za mu yi bayani a kansa insha Allah. Sannan na biyu martabatul ahadiyyati, na uku martabatul wahadati, al ahadiyyati wal wahadati da bambanci. Na uku, na hudu martabatul wahidiyyati, shi ma akwai bambanci. Yawa, ahadiyya ta wancan da bambancin abin da ake nufi, wahadati da bambancin abin da ake nufi, domin ya zawo halarar sayyidul wujudi ne. Wal wahidiyyati da bambanci, shi kuma a nan, shi ma kowane yana da buduninsa a yadda yake. Sannan al-hamisa, na biyar martabatul arwahi. As-sadisa, na shida martabatul misal, kaga can baya kenan. As-sabi'a, na bakwai martabatul hissi, ka san akwai ma'anan akwai hissan, ko hissi, hissan wa ma'anan. In naka ce kaga annan, kaga martabatul hissi za ka iya tabawa. Misal kaga zai kowa maka sama ta biyu kenan, arwahu zai kowa maka sama ta uku kenan. Kaga alwahidiyya mahaɗa ne, na koma sama ta uku, kaga ta hudu zai zama maka menene anan ake nufi. Alwahidiyya hadarin sayyidul wujudi ne zai nuna maka a nan gurin. Wahadatan martabatul wahada, shi kuma abin da zai nuna maka daga sama inda ya kasa, daga nan bayan kuma ya koma sama, domin ya koma wahidiyya zai zama maka lahutu ne. Haka zai koma maka. Amma in aka ce alwahada, zai koma hadaran da ba a iya gane manzon Allah a gurin ne, ba a gane komai. Sannan al-ahadiyya hadaran rabbul izzati ne. Wa kullu martabatin min hadhihi al-maratib al-asani, kowace martaba daga cikin wannan martabobin na daukaka yana da sunaye. Amma tashiyatul ula sunan na farko mina azzatu saziji, zati ne saziji. Wa kunu lahaq, shi ake kira kunu, wanto ba'a sanin Allah a nan. Wa hadaratu damsi, shi ake kira hadaratu damsi. Wal amazzati, shi ake kira amazzati. Wal budunul akbar, shi ne kuma budunul akbar. La yuraf wala yalbu nailaha, saboda sazijin ne, hadaratu sazijin. Asani, na biyu martabatul ahadiyyati, martaba ta ahadiyya. Kaga ni aqdama liqadani, aqdama liqadani. Ahadiyyatun mutlaqatun, ahadiyya ce mutlaqa. Ahadiyyatun wa hadiyyatun, daya makadaiciya, daya makadaiciya. Maknunun al-maknun, boyayye abun boyewa. Ahadiyatun sirfan, daya ce tsantsa. Wujudu sirfan, samuwa tsantsa. Haqqul haqqi, shine ceto Allah tsantsa kai haqqul haqi Allah tsantsa zat bat zatan batan zati ne ba wani abu tare da shi wujudun batan samuwa ne ba komai tare da shi adamul adami baya nan ba rashin rashi rashin rashi ba za ka iya riskansa ba zati sarfi kuma zati ne tsantsa wa zatin bila ta'addudin zati ne bai rabu ba budunul buduni shi boye ne cikin boyuwa zati saziji zati ne sazijun wanda yake gashi nan a yadda yake amma ba abin da za a san shi tare da shi sai dai shi yana sanin komai tare da shi wujudul mutlaq samuwa tsantsa majahulun na'ati wanda ba shi da na'ati baka isa ka ce la wasfun wala kaifiyatun wala kaifa wala aina wala rasmun wala 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 babu abin da zaka iya ganewa a gurin zatan huwiyatun zati ne na huwa huwa zatul mutlaq shine zatul mutlaq ainul kafuri shine ainul kafuri zata ahdiyatan mujarradin shu'uni zati ne makadaici wanda ya ba abin da ba wani sha'ani da yake ta yake ta'alluki da shi azalul azal shine azalul azal la tu'inu abadal abadi bata taimakon abadal abadi awwalan la nihayatan shine farko wanda bai da ƙarshe lahutun shine lahutu akhirun bila nihayatin shine na ƙarshe wanda bai da ƙarshe gaibul gaibi shine boyayyen nan na buya gaibul masud shine boyayyen nan wanda aka taskance shi mashkatul gaibi shine kuma fitilan nan na gaiba wannan sifofin banda sufanci ba za ka ji irin wannan yaran ba yaran kuma baya bayyanuwa gwargwadon saninka da Allah to gwargwadon iyaye da za ka riska ka nemi ɗaya daga ciki kai ta ƙoƙarin fafutukan neman sani amma a suna mun faɗi abin da muka ji saboda amma ka gane me ake nufi a nan yana da wahala yana da wahala to wannan ne in ya shigan ma arifan ma suna shan wahala kowanne ana neman a san shi ne to kaga wannan martaba na biyu ne wannan martaban hadaratun zati sajid ne sai a hadiya to kaga alwahadata alwahada wannan wahadan kuma duk wannan sunayen kaf gaba ki daya na manzo Allah ne wannan na rabbul izzati ne wannan rabbul izzati ne as-salisu na uku martabatul wahada shine wannan martaban na wahada shine al-ismul a'zami sunan Allah al-a'zami mafi girma al-haqiqatul muhammadiyya shine dai ummul faidi shine uwan kwaranyi manzan Allah ne al-qalamul a'ala al-qalamin nan mafi girma manzan Allah ne al-barzahul kubra barzahi al-kubra manzan Allah ne ummul kitabu manzan Allah ne kanzul kunuzi manzan Allah ne alamul jabaruti manzan Allah ne kanzul sifati manzan Allah ne alamul mutlaq manzan Allah ne mawjudul ijmali manzan Allah ne mawjudul awwali manzan Allah ne alwahadatu sirfatun manzan Allah ne ahadiyatul jam'i manzan Allah ne durratul bayd ad-durratul bayda manzan Allah ne haqiqatul haqa'iqi manzan Allah ne barzahul barazikhi manzan Allah ne الخلق الأولي من زن الله ني الروح الأعزني من زن الله ني أبو الأرواح من زن الله ني الولد الأكبري من زن الله ني عين الأولي من زن الله ني نشاط الأولي من زن الله ني نشاط الثاني من زن الله ني منزل الزل الأولي من زن الله ني الأقل الأولي من زن الله ني المبدأ الأولي من زن الله ني الظهور الأولي من زن الله ني عالم الرموز من زن الله ني عالم الوحدة من زن الله ني عالم الصفات من زن الله ني دو إنن سونا دو نكرا إنكرا تو dauri ne amma annabi Muhammad ake nufi to idan ka dauke shi ismullahi alazim annabi Muhammad ne shine ismullahi alazim domin ko wani abu da shi ake tasarrufi a riski abin da ake samu haqiqatul muhammadiyya dama la yuraf ummul faidi ka gane mai uban uwar kwaranyi faida kaf gaba ke da duk wani abin da ake kwaranyi wani abu ummuha to manzo Allah ne qalamul a'la alqalamin da yake rubutu manzo Allah ne barzahul kubra manzo Allah ne ummul kitab fatiha kenan ko to manzo Allah ne kanzul kunuzi annabi ne alim aljabaruti shine kanzus sati shine alamul mutlaq duk wani alam daga ina suka fito alamul mutlaq kenan mawjudul ijmali dukkan samuwa jumla ne manzo Allah ne mawjudul awwali farkon samuwa manzo Allah ne alwahdatu sirfa dai shi kadai manzo Allah ne ahadiyatul jam'i kaga kadai tuwon daya manzon Allah ne ad-durratul bayda wannan dama na dade ina nuna muku shi durratul bayda ai manzon Allah ne haqiqatul haqa'iqi manzon Allah ne barzahul barazikh manzon Allah ne al-khalqul awwali kaga ne halittan farko manzon Allah ne ar-ruhul a'zami wannan ruhin da yake ake mannawa kowa manzon Allah ne abul arwahi ba abul ajsadi ba adam abul ajsadi ne manzo Allah abul arwahi ne manzo Allah ne alwalad alakbari wani manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam aidul awwali manzo Allah ne duka haka da gani to arrabi'u nawdu martabatul wahidiyyati martabatul wahidiyyati wato ɗaya da ɗaya shine wahidiyya hadaratul uluhiyya halaran na ilahu hadaratul jam'i hadaran na jam hadaratul rububiyya kaga ilahu rabbu munba'isul wujudi matatan kaunu duk wannan halaran na Annabi Muhammad ne nan kasancewarsa hadara na kadaita nan kuma kasancewarsa hadara wanda komi sai ka gane da Annabi Muhammad a ciki wahidiyya kenan babu wani abu wanda zaka taba shi babu Annabi a cikin abu babu abin da zaka taba shi babu wani abin da hissan au ma'anan to da annabi a cikin abu ko menene shine martabatul wahidiyyati ba ahadiyyati ba ba wahadatu ba wahada ba kuma wato ko ina Allah manzon Allah shine halifan Allah manzo Allah shine halifan Allah to gunda Allah duk gurin da Allah zai zamo yana nan to manzo Allah shine halifan sa wannan gurin shine wahidiyyati akwai gurin da ba Allah saboda haka ba gurin da ba halifan babu halifan Allah gurin duk gurin da Allah huwa rabbu wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa rasul nabu manabuhu kaga man ba asli wujudi samuwa ta taso ne daga shi al mawjudul fuyudi fayadi samuwa na kwaranye daga gare shi ne zahirul wujudi mabayyanin samuwa zillul wahadati ka gani inuwan kuma kadaitaka zillul wahadati ahadiyatul kasarati shine dayan nan mai yawa kuma daya mai yawa azillul mamdud idan Allah yana da inuwa to manzon Allah shine inuwan Allah zillul mamdud alamul asma'i alamul asma'i dukkan alam ne na dukkan sunaye saboda shine daga kansa aka samu sunayen daga kansa aka samu sifofin suwarul asma'i ilahiya shine surar nan na sunaye al ilahiya a ayanu sabitat ayni as-sabita asma'u sifati sunaye sunayen sifa man sha'il kasarati shine mataran nan ko mafaran nan ne yawaita at-ta'yin al-awwali ayyanan farko al-bada'i thani shine ta'yin al-awwali kuma amma bada'u thani shine wa shine awahadatun nan kuma kazo wal wahidiyya manzilul qudsi shine masaukin nan na tsarkaka anun da'imun shine wanda yake nan tuntuni qabiliyatul zuhuri shine wanda yake muqabala da bayyana nafsur rahmani shine kuma ceto nafsur rahmani shine duk wani numfashi dai shine na ubangiji da Allah ya ba wa kowane dan adam asmaul mubtala asani suna shine sunayen nan na farkon faruwa na biyu muntahal ma'rifati shine sanin sa isa matuka muntahal arifina shine sanin sa shine intihai na arifai muntahal abidina shine kokolin abidina masu bauta haqqul yaqini alimul yaqini ainul yaqini shine haqqul yaqini shine ainul yaqini shine ainul yaqini shine alimul yaqini shine ainul yaqini mazalla ne duk manzo Allah ne wannan a martaban wahidiyya ne wato yanda abin yake zatin Allah ya kadaita shi kadai ne to abin da ya shiga cikin kadaitan ubangiji shi kadai sai ubangijin ya so a san shi to so a san shi kaga me ya gabata so a san shi so a san shi shi ya gabaci komai to tunda son a san Allah kaga ya gabata a yi wani abu so din ne ya gabaci yin to so din shine hubbu ai shi kansa yana da martaba goma ne son a so shi ko a san shi son a san shi shi yasa ya zama manzo Allah mahabubun abun so ne kaga matsayin hubbu darajar so kowane abu ko menene abun to a cikin da so aka yi shi shi yasa ake auna Khalilu da Habibu. Khalilu Qur'ani ya nuna Khalilu sai ya roƙa ake mar, amma Habibu ba sai ya roƙa ba. Qur'ani kuma ya nuna ma bambancin abin, saboda muhibbu ne Habibu wa Halilun, tare da Halilun ma aro aka bawa Annabi Ibrahim. Amma Shi Ibrahim yana cewa Halil, Habibun Halilun, sai ce tamma ma'anan wa suratan, ma'ana ya cika, surat ta cika, saboda Habibun Halilun shi Habibu ne, shi Halilu ne. To amma an ɗauko Halilu daga cikin Habibu ne, saboda shi hubbu ana yi mar kafin ya roƙa, amma hillu shi kuma kaman ana hillu shi Halilu, shi kuma sai ya roƙa ake ba shi. Wala tuhzini yawma tub'asuna, yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kaga Halilu kenan. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Halilu kenan. Wala tuhzini yawma tub'asuna, kaga ya roƙa. Shi kuma muhallin hubbu, Allah yana cewa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu, ai bai tambaya ba, cewa kawa za a gafarta masa. Bambanci. Sai Allah ya sake nunawa matsayinsa, matsayin Habibu, yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladina amanu ma'ahu, kaga wala tukhzini Annabi Ibrahim, yawma la yukhzillahu bai tambaya ba. To muhallin hubbu kenan. To anan ne ake gane matakan, ake ganewa wa yake gaba da wani. To a wannan matakai na uku, na biyar martabatul arwahi, martaba na ruhi, at-ta'ayinil awwali, wato ayyanawan farko shine alamul amri. Alamul amri, akwai alam, alamul amri, akwai nufusul mujarradati, akwai alamul baɗini, akwai kuma haqiqatul insan, akwai kuma qaba qausaini. Kagai ba wanda yaje gurin ko duk manzo Allah ne. Sannan ma'ajinul arwahi, kanzul arwahi, majmu'ul arwahi, alamul ma'ani, alamul malakuti, alamul uquli, ma'ajinul arwahi ya maimaita ko maqa'ul arwahi, qa'a kamar a ce ɗakin zama na ruhi. Rutubatul arwahi, duk ruhin idan mutum ya koma ga Allah, ko mutum idan ya fito daga durratul baiba, hasken ruhinsa ai yana nan tangaran zalla ne ruhin. ai ana cire ruhi ne amman na a jikin jiki, ana cire ruhi ne amman na a cikin jiki. To in an cire ruhin amman na a jikin mutum, to ruhin da shi yake tafiya ya zo duniya, to da ya zo duniya ya ruhin yake tafiya tare da shi? Zai yi yanda ya zo da haskensa ya koma yadda yake, zai yi ya zo da haskensa ya yi duhu, zai yi ya zo da haskensa ya ƙara haske. Saboda aiki ai al-imanu yazidu bi ziyarati al-amali ne wa yanqusu bi nuqsaniha. Shi hasken imani yana karuwa ne ko ya tawaya ko ya karu. Yazidu bi ziyarati al-amali wa yanqusu bi nuqsaniha, yana karuwa da hasken aiki, yana tawaya da rashin aiki. To abinda yake faruwa a nan gurin, rutubatul arwahi, darajar rai, ruhin yana karuwa ne idan ya zo duniya yayi kyau, to zai koma asalin gurinsa ne in aka tashi cire shi, zai koma can ne. To yana zuwa da kyau din, yana zuwa kuma yayi dishi-dishi, yana zuwa haka. Alamul uquli, shi kuma alam na uqul, kaga hankali gabaki daya ai manzalla ne, hadaran manzalla ne, domin hankali baya sabon Allah ai. Shi sai dai in an bugo a zo gurinsa a gyara, in aka taɓa wasu abubuwa to sai a zo wajen masu hankali sai kuma su gyara abu. To nan shi ne ma'adanin arwahin nan, addurratul bayda ne. Ka'a ɗin kuma shi ma na ruhi ne. Duk ruhin za su mannu, kowane irin halitta, kowane irin ruhi yana cikin durratul bayda ne. Kowane. Saboda haka duk ruhi yana ajiye ne. Idan an halicce ka ne sai a ɗauki ruhin a sa maka. In an gama halittar sai a ɗauki ruhin a sa maka. To haka ake tafiya, wallahu alam. To saboda haka daga nan ake gane martaban ruhin ko kuma ci gaba ko koma baya. A tsadisu na shida, martabatul misal, martaba ne na misal, a ta'ayinun rabi. Akwai ayyanawa na hudu, shine can baya. Kaga in ka auna za ka ga fataman salli laha basharan sauya, alamun misal kenan. Ai Jibrilu alayhi salatu wassalam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi Isra'i, da ya tafi Isra'i ya gan shi ne fi ufuki sama'i, ya tankare gabas da yamma Jibrilu. To kuma ya aka yi ya zo wajensa sai ya zo a mutum karami? Shi ne baina ma'ana za ta yi mai istala alaina rajulun shadid bayadi siyari shadid sawadu sha'ari, ko wannan mai wannan siffan ai ƙarshen hadisin abinda ya ce maku, kun san waye ya zo ya muku tambaya? Suka ce Allah wa rasulu alamu, ya ce fa innahu jibrilu atakum liyu'allimukum dinakum, atakum liyu'allimukum dinakum. To kaga wannan ashe anan fataman sallallaha, kaga min timsal din kenan, ko kuma tsotan ku wutan a ku ku nan sun da timsal din kenan. Fataman sallallaha basharan sawiya, to shi ne timsal din kenan. To anan kaga abinda zai bayar alamul misali, Jibrilu ai yana cin yana tsaye shine karami a cikin mala'iku amma mala'iku min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fuka cikin sa 600 ne guda biyu din ne suka tokare gabas da yamma guda biyu daga cikin mala'iku amin fuka suke biyu kawai saura 598 ko saura 598 to anan yanda aka yi tamsiliyan kaga nan ruhul amsal ne ai fata masallaha basharan sawiya to ya kuma za aka matse to da aka matse jibrilin ya fito da ya bar wancan gurin kenan ya dawo nan jibrilin ya dawo biyu ya za a ce tamsiliya ne saboda haka jibrilin zai iya rabuwa billions kuma shi kadai ne to ashe in kuwa jibrilin zai iya rabuwa billions shi kadai ne to ya shugabansa manzo Allah saboda haka manzo Allah ne aula shi yasa can baya ya ce wahidul kasiri shine guda ɗayan nan mai yawa wahidul kasiri guda ɗaya ne amma mai yawa kaga in ka kasa ganewa yaya za ka iya fahimtar tamsimsal a nan za ga a masallacin duk duniya in kowa zai shiga masallacin sallah duk duniya su shiga lokaci ɗaya duk kowa ya ce assalamu alaikum ya rasulullah sai manzo Allah ya sa marhamu domin yana cikin masallacin to in kuwa hakan ne kuma hakan ne in dai mutum bai gigice ba to ba yadda za ka yi ka kasa gane fadin annabi Muhammad haka ya kamata mutum ba zai kasa gane fadin annabi Muhammad ba to wannan shine abin da ake rufi da alamul misali a ta'ayinul rari alkaunul jami'i kaunu jami'i jami'u jimun jibril ne alifun israfil ne mimun mika'il ne ainun azra'il ne jami'un nan ka dauke shi ja zai baka 114 ne jami'u 114 ne suran qur'ani nawa ne jami'u 114 ne suran qur'ani 114 ne saboda haka idan ka dauki wannan abinda zai nuna maka shine kuma jibril mika'il israfil azra'il to in ka duba ka gani ashe jami'ul kauni waye ta taro da waye jami'ul kauni dukkan kaunu daga annabi Muhammad ne man sha'an nuri menene mafaran haske annabi ne dai rutubatul khayal khayal abinda kake riyawa kana ganin kamar wani yana zuwa sai ga ya bayyana khayal wannan da shi ne za ka fara tunani aksari ko ka gani a baccinka amma al-munfasilu rutubatul khayal al-munfasilu manzo Allah ne murakkabatu dabi'i dabi'a wannan da ka gan shi nari wannan turabi wannan hawai wannan ma'in turabi wannan ma'in hawai wannan ma'in kaza ko ba ka bane duk wannan dabai'un gabaki daya babu wani halittar da aka yi shi ba da annabi Muhammad bane babu shi turabi ne ma'i ne hawai ne nari ne sai ka koma sai ka ce to shikenan turabin ma'i turabin hawai turabin nari haka za ka dauka ma'in nari, ma'in turabi, ma'in hawa'i, sai ka koma ma'in ma'i, ma'in turabi. Haka ko ina in ka juya kuma abin ɗaya ne, da shi kuma za ka kirga shi da abu nawa ne, guda goma sha biyu ne, sha biyu ne, sha biyun kuma su suke maimaita kansu. Munzila ko a mai zance ba al-Muharram ba zai koma da kai wani babi ne kuma na wani irini, to shi ma a hakan dai zai tafi. Taurarin da ke so ya rabbi yana Allah ya rike. Malikul jinan shi ne mamallakin aljanna gaba daya, batinul mulk, mai ɓoyayyen mulki. Hadaratul asna'i shi ne hadaran sunaye, al'aƙalil kulli shi ne hankalin hankali, annafsul kulli shi ne numfashin nan na duka, a ɗabi'atul kulliya ka gani, a shakalil kulli wani zane, al-muyulil kulli karkata, al-jismul kulli jiki duka. Annabi Muhammad ne to as-sabi'u na bakwai martabatul hissi, alamul hissi, wannan ba alamul misali bane, martabatul al-hissi abu mai motsi, alamul hissi abinda zaka iya taba shi ya tabu, alamul ajisami jiki, al-murakkabatul kasifa abinda yake murakkabi, min nutfatin mulghatin izamin ko kuma min mulghatin al-min min maniyin alaqatun mulghatun izaman summa anshana wa khalqan akhar ko fakasaha laman kasifan dai kenan, murakkabatul kasifati ai duk wannan ana tabawa, alamul shahadati, alamul mulk, alamul khalqi, at-ta'yin martabatul insan, wannan shine na ta'yinin martaba na mutum, al-martabatul jami'at shine martaba al-jami'at wanda yake tare, intaha min shannawi min an jawahirul khamsi, wannan daga imamu shannawi ne a cikin jawahirul khamsi shi zai ya kawo, amma duk wannan an yi masa tahzibat, an rere shi gabaki daya kowane bangare, haka da ka yi ka gane yadda ubangiji yake. Suma kala radiyallahu anhu kaga martaba nawa, bakwai ko bakwai din muka raba shi, yawa tun daga farko daga hadaratu sajid wahada ko ahadiya wahada, haka ne ko wal wahidiya, to so duka wa'annan shine zamo al-arwah al-misal al-hissi, wa'annan maratibin kaf gabaki daya haka suke tafiya, kuma daga haka suke komawa wajen rabbul izzati. To idan an shiga cikin wannan zaka samu daurewan kai sosai, sai wanda Allah ya sanar da shi. To sai shi wajen ya sake cewa to su maqala radiyallahu anhu, sai shi wajen ya ce wa ma'anan nafsu wal ayn, me bambancin me ma'anan nafsu me ma'anan ainu, tunda ai can baya ai gashi nan mun yi magana ko mun yi magana nafsu da ainu, me ma'anan zatu me haqiqata me magiyarsa me ma'iyarsa, kula alfazu duka lafazi ne, mutaradifatul asma'i duk waɗannan sunayen can da aka ga kamar yadda azu nace martabatul wahada, kaga wahada ismul al-azim, hakikatul muhammadiyya ne, shine ummul faidi, shine kalamul awwali, shine barzakhul kubra, shine ummul kitabu, shine kanzul kunuzu, shine alamul jabaruti, shine kanzul sifa. Duk wa'annan al-asma'u ne domin wannan abin da yake faruwa shine kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma. Yawan sunayen yana nuna maka girman Annabi Muhammad ne. Eh, an kira shi a wannan halaran da kaza, an kira shi a wannan halaran da kaza, an kira shi a wannan halaran da kaza. In ka ce saboda me sai a ce ko kai ma hakan aka yi kai. Ko kai dan adam a karamin misali kaga in ka duba maratib din da dan adam ya tafi ai kaga daga maniyi ne ko ya dawo jini shi din ne kuma ya dawo gudan tsoka shi din ne sannan aka baibaye shi da ya dawo kashi shi din ne aka baibaye shi da nama shi din ne suma in sha na harkan a hargo ba da barakallahu asal khaliqina nan dai kenan sannan yaro sunan shi difilu ba a ce wa yaro rajulu a larabci za a ce masa difilu sai a ce masa sabiyu sai a ce gulamu sai a ce masa waladu sai a ce masa rajulu sai a ce masa shabun sai a ce masa kahalun sai a ce masa shekhun sai a ce masa harimun sai a ce masa fani mutum ɗaya ne amma maratib tara yake ɗauka ba daga kaga mutum haka to su daga ya fita daga wannan gurin sai a canza yanzu a Hausa sunan wata wata amma ba haka bane kaga wata sunansa Al-hilal ranan da ya fara gani ma'ana jinjirin wata a Hausa jinjirin wata sannan kamaru bayan ya fita daga jinjirin wata sai zama kamaru sannan badaru in ya kai kwana 10 sai a ce masa badaru sai a ce masa badaru timmi ya cika hasken sa sai ya kai kowanne akwai yanayin yanda in ya kai level kaza sunan shi kaza in ya kai level kaza sunan shi kaza amma mu a wajen mu kawai wata kuma ba izinibi ba eh ba izinibi cikin fada to haka abubuwan suke gudana to kullu alfazun mutaradifatun dukkan su lafazai ne mutaradif asma'an li musamma wahidin sunaye ne daban-daban amma abin ambaton ɗaya ne Annabi Muhammad ake nufi ga wani wal kullu idlaqu ala zati duka ana masa idlaqi akan zati bi shahidi qauli sayyidina Isa saboda maganar da Annabi Isa ya faɗa alayhi salam ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika kaga an gama maka eh ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wa la a'lamu ma fi nafsika ban san abin da ke cikin ranka ba ka gani to ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika kalman da zaka dube shi da shi wato nafsun da ake magana nafsun akan sa ake magana yani az-zatu shine zati eh ka san komai na zati na ni ban san komai na zatin ka ba wala yahiduna bi shay'in min ilmihi wala yahiduna bihi ilma kawai wala yahiduna bihi ilma saboda haka kaga shi an gaji annabawa kenan wannan tabbatan Annabi Isa ma ya gaji bai kai ba an gani an ji ta bari na mu tsaya nan mun tashi a nan mun gama da tanamu ainayya wala yanamu qalbi anan zamu tsaya Allah rufa sirri الله يخدمكم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمان ومكان مضروبة في كل عدد لعدد ما فيه لمك يا واحد يا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة.